The Nigerian Army, in conjunction with the United States Army African Command,
babban hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu ke magana kan babban taron kasa da kasa na haɗin gwiwar kasashen sojojin Afrika da rundunar sojin Amurka da ke Afrika, wato AFRICOM, da za a fara yau a nan Abuja. Taron zai baiwa manyan hafsoshin sojojin Afrika damar ƙarfafa alaƙar tsaro da ke tsakaninsu don samar da sabbin hanyoyin tunkarar kalubale a nahiyar. Rundunar sojin Amurka ta hannun rundunar ta da ke nan Afrika, wato AFRICOM, dama na shirya irin wannan taro duk shekara da kasashen ƙawancenta don mu sayar bayanai kan ta'addanci, a kuma amince yadda za a shawo kan barazanar aikata miyagun laifuka tsakanin ƙasa da ƙasa, yaɗuwar ƙananan makamai da ma'aika-aika irin na 'yan ta'adda.
And terrorism.
Major General David Amadu ya ce ya zuwa yanzu dukkanin manyan kwamandojin rundunonin sojojin kasashen Afrika tuni sun iso nan Abuja.
The summit is the single largest African gathering of senior military leaders on the continent.
Wannan taro shine ɗaya-ɗayan haɗuwa ɗaya tilo na baki ɗaya manyan hafsoshin sojojin Afrika da na kasashen Turai da ma Amurka waɗanda suke halarta a halin yanzu. Kuma za a tattauna sosai da rushewar ƙungiyar IS a kasashen Iraki da Siriya da yadda hakan ke shafar zaman lafiya da tsaro a Afrika. Yayin wannan taro dai, bataliya ta musamman ta 176 da ke gadin fadar shugaban kasa za ta yi atisayen gwada karfi. Tokoshin, menene mahimmancin wannan taro?
Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Malam Kabiru Adamu.
Tunda shi shugaba Trump ya hawo mulki ya kusan jaddada cewa inda kasa Amerika take, to tana son in dai har akwai matsalar ta'addanci ta karfafa ma kasashen da suke yaƙi da ta'addanci dama yadda za su kanci ta'addanci. Ita a nata fahimta Amerika ta'addanci ba abu bane wanda kasa guda za ta yaƙi da shi, dole kasashe haɗa kai. Bangare ɗaya kenan. Bangare biyu, akwai kusan tsoro da ita ƙasar Amerika take da shi da ƙawayenta na cewa ƙasar China ta kusan ƙarfinta da tasirinta ya fara yawa a ƙasashen Afrika. Sukan yi amfani da irin wannan damar don san yadda za su yi su cusa ra'ayi, misali na nasu burin kusan cikin manya-manyan shugabanni na rundunar sojoji a ƙasashen Afrika.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.